أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبود جنجنا وسنتبتغ الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي wanda da ikon shi ne da amincewa shi da kadarta wasa ya hada ma wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Alhaji Ali. Allah subhanahu wataala ya ji kanshi domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafin Akhtaul Musallin, da wannan shine darasin mu na uku a wannan masallaci, darasi kuma na biyu a cikin wannan littafi. Yau muna 12 ga watan Safar Hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 18 ga watan 8 miladiya ta 2024. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata mun fara wato fasalin da malam ya kawo mana bayanai game da kusakuran da muke aikatawa a wurin wato bayan gari wajen biyan bukata, wanda malam ya kawo mana kuskure na farko, wanda shine malam yace adamu zikiri inda dukulil hada'i wal khuruj, wato rishin ambaton Allah lokacin da zamu shiga bayan gari, zamu shiga magewaya, kuma da lokacin da zamu fito. Wanda mun gani yana daga cikin abinda sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu, duk lokacin da zaka shiga magewaya zaka yi wata addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, shine zaka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wato wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa dukkan mutumin da zai shiga magewaya ya karanta wannan addu'a. To da ikon Allah Ubangiji subhanahu wataala zai kare ka daga dukkan wani sharri na aljani mace, namiji ko aljani mace, aljana mace. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa shamakin da yake kasancewa tsakankanin idanuwan aljannu da al'aura ta dan adam shine duk lokacin da zaka hudda kayanka, zaka biya bukatar ka lokacin da zaka hudda kayanka ka ambaci sunan Allah. Ina wannan idan ya zamanto cikin daji kake, a cikin daji ne zaka je ka biya bukatar ka, to a lokacin zaka ce bismillahi daidai lokacin da zaka hudda abin da ya shafi wannan ka. Nan wannan karantarwa ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu shine malam yace indal khuruj, kenan lokacin da zaka huta, lokacin da zaka huta daga magewaya shine zaka ce mine ko amanta ghufranak, shine zaka ce ghufranaka, ai kana neman wato Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka ta wato wasu ƴan mintuttuka da ka bata a magewaya baka ambaci ba Allah subhanahu wataala. Ina ji anan muka tsaya. Yau zamu tashi faqarar da malam ya kawo mana ci gaba ta warko, sai yace fa'idatu. Ga wata fa'ida zai bayyana mana, yace ma rawa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana sallallahu alaihi wasallama idza kharaja min al-khala'i yaqulu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anni al-adha wa afani. Fa huwa hadithun da'ifun fihi Isma'il bin Muslim qala fihi al-Hafiz da'iful hadith. Malam yake cewa amma hadisin da ake rawaitowa daga Anas dan Malik, yarda Allah ta tabbata a gare shi, cewa wai kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraja min al-khala'i, yayin da ya fito daga bayan gari, yana cewa alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani, wato dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya tafiyar mun da wannan datti sannan kuma ya bani lafiya. Wannan hadisi yana da rauni. A cikin marawaitan hadisin akwai ɗaya da ake cewa Isma'il dan Muslim, wato da'iful hadisi ne. Shi yasa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan wanda suka rawaito hadisin aka samu wani a cikin su yana da rauni, to wannan hadisin ba a kawo hujja da shi. Kina abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kawai idan ka huto daga magewaya ka ce mine, ka ce ghufranaka. Kina wannan shine abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai malam yace saniyan, wato daga cikin kusakuran da ake aikatawa a wajen biyan bukata, sai ce adamu sitiril awra inda fada'il haja, wato rashin sitirce al'aura yayin da kaje biyan bukatarka. Zaka samu wani idan yaje biyan bayan gari bai ya sitirce al'aura shi, da mun sani al'aura mutum bai halatta wani ya ga al'aura shi in ba wanda yake wato Allah subhanahu wataala ya halatta cewa ya gari. Akwai lokacin da idan mutum ya kai haramun ne a ce wani ya gani wato al'aura shi in ba wato matar shi ba, wanda ita an halatta mata kamar shi ma yanda aka halatta mishi. Wanda kuma al'aura ta namiji tana fara daga ina ne? Al'auran namiji daga cibiya zuwa ina? Zuwa guyoyi. Daga cibiya zuwa guyoyi, wannan wurin haramun ne ka bari wani ya gani. In kana da aure ko matarka halal ne, amma dai sabanin haka wannan haramun ne daga cibiyarka zuwa guyoyi ka bari wani ya gani. Shi yasa anan ya matasa wanda suke balo, ya kamata idan zaka je balo ka sa wando wanda yake ya wurihe maka guyuwa, haka riga kada ka bari cibiyarka ta wuce saboda al'aura ce. Ita kuma mace daga ina zuwa ina ne al'aurata? Na'am, mace dukkan ta al'aura ce, banda mene huska da tahin hannu, banda huska da tahin hannu. Shi ma malamai suka ce huska da tahin hannu abin da yafi cancanta ta kare idan ta zo wajen maza, wanda sahabbai mata Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wanda suke mata sun kasance idan suka zo wajen za su wuce ga maza zaka ga suna kare huskar su, ko kuma ki sa niqabi matukar ki ringa rihi huskar ki ringa tsariya. Wanda duk da ba wajibi bane ba sa niqabi a ce dole he kin sa, amma akwai wanda yake zuwa wajibi a gare su. Malamai suka ce dukkan wanda ta zamanto ta yi kwalliya ta yi ado, waye ya halatta ya ga adanta? Mijinta. To zatta huto da wannan adan, to haramun ne ta huto ba ta rihi huskar ta ba. Bancin shi haka malamai suka ce akwai kuma wanda koda ba ta yi ba ado, zaka gani huskar ta wajen jan hankalin mutane saboda Allah subhanahu wataala ya bata kyawu. To wannan ita ma malamai suka ce ta ringa rihi huskar ta tana huta saboda fitintunuwa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam tuntun ya faɗi mana cikin hadisi cewa ma adaru fitnatan ashadd ala ar-rijal min an-nisa, yace bai bar ba wata fitina a bayan shi wadda take cutar da namiji, take fitinar da namiji, wato kamar abin da ya shafi sha'anin mata. Allah subhanahu wataala ya kare. To ala kulli hal, namiji al'aura shi daga bakin cibiya zuwa ina? Zuwa guyoyi. Wannan dole ka ringa sitirce su. Sannan ita mace kuma dukkan ta al'aura ce banda abin da ya shafi huskar ta, wato da tafin hannuwanta. Na eh, la'alla malam zai kawo mana shi a gaba insha Allah. Kenan kuma ƙarin bayani idan ya zamanto akwai wanda yake da istifsar ko tambaya, la'alla ko a bar minti biyar zuwa ƙarshe kenan sai a ringa gabatar da wannan insha Allah dan kan matsaya. Malam yace yuqti'u katsirun minan nasi indama yaquduna alhaja duna istitari li darajati anna ba'dan minhum tara awratuhu almaratu ala at-tariq wa kana hadihi sallallahu alayhi wa sallam inda fada'il haja annahu kana yudibu fala yusma' lahu sawtan wala yashammu lahu ra'ihatan. Malam yake cewa da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure yayin da suka je za su biya bukatar su. Shine kuskuren da suke sai su kisha makancewa da mutane, wato busu rihe al'aura su, ko kuma busu shiga wajen da mutane ba za su gane su ba. Idan ka gani nan me yake nuna ma? Dole abin da yafi dacewa ko ban daki zaka shiga, abin da yafi shine zaman toban ɗakin akwai kyaure wanda idan ka shiga zakka sa kuba zakkari he ko kuma akwai wani sitar wanda aka sa wanda idan dai ka shigo zakka sa sitar ka kare wato skade zaman to wani ya ganka mallan yake cewa bi haisu ta yanda kana ganin mutane da yawa suna yin biyan bukatar su akan titi har wanda suke hucewa suna ganin al'awarar su da yawa zaka gani mutane akan titi wani ya tsaya yana yin bawwali da yawa wanda zai huce ka gani yana ganin al'awarar shi to wannan haramun ne a musulunci shi sa malamai suke bada irin ababan da ya shahi hatta da irin masallatayya ka'ida ta gina masallaci malamai suka ce a sama mishi magewaya ina fatan dai nan muna da magewaya akwai magewaya ta yanda dukkan mutumin da yazo zai yi arwalla yana son ya biya bukatar shi ya zaman to akwai magewaya da zai shiga wannan zai nisantar da mi ne yin hutsari akan hanya akan titi to wannan kuskure ne ka gani kana kan titi ka kama ka je ka ringa yin hutsari har masu wuciya su ringa ganin al'auraka to mallan yace wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallama inda fada'il haja yana daga cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayin da yaje biyan bukatar shi wato yughibu a wata riwaya yazo ya taghayyab wato yana fakuwa yayin nesa da mutane ya boye fala yusma'u lahu sautan wala shammu lahu ra'ihatu ta yanda baka jin wani sauti na wato biyan bukatar shi lokacin da yake biyan bukatar shi ko kuma ka ji wani waye zai misali kai ne kuje daji lokacin da zaka biya bukatar ka abin da yafi dacewa shine kai nesa kai tahiyya mai nisa da mutane ta yanda idan ka je biyan bukatar ka babu wani wari wanda zai je ya damu mutane kuma babu wani kara wanda wato idan kana biyan bukatar ka ya huto wato wasu za su yi to wannan yana daga cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka kenan idan ya zaman to a gidaje ne kamar irin yanda muke ciki gidaje to ban dakuna da za a yi me zai hana ya zaman to ba za ka ji wari ba ba za ka ji ba wani kara idan mutum yana biyan bukata shine ya zaman to ban dakuna a rike suke da mutum zai shiga ya rirrihe kaga ta yanda babu wani wanda zai ji abin da yake aikatawa to wannan ita ce shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bare yace fa an Jabir radiyallahu anhu qala hadisi daga Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi qala yake cewa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin mun huta tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wani bulaguro fakana la yati baraza hatta yataghayyab fala yura annabi sallallahu alaihi wasallama bai zuwa ya biya bukatar shi ya je wani korami inda zai biya bukatar shi hatta ya taghayyab hasi ya faku ya koyi ta yanda babu wanda ya san a bangaren ina yake fala yura shine malamin yace maka fala yura ta yanda ba a gane shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya biya bukatar shi kina wannan me yake karantar da mu abinda musulunci ya karantar da mu shine idan zaka biya bukatarka kada ka bari wani yana kallon ka saboda yazo hani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada a samu ɗayan ku wato ya zamanto sun je biyan bukata kuma su zamna suna kallon juna lokacin da suke biyan bukata su wannan haramun ne ko kuma ya zamanto kana biyan bukata kuna hira zan mu zo mu gani malam zai kawo mana abin da ya shahi shi ma kuskure ne mutum yayi magana lokacin da yake cikin magewaya kina abin da yake shine dai kai nesa inda ba za a ganka ba malam yace wa an Jabir wa an Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجه هدف او حائش نخل ga wani hadisi na biyu mallan yake cewa daga Abdullah dan Ja'far yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجه ya kasance mafi soyuwar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sitirce kan shi lokacin da yaje zai biya bukatar shi shine yace hadafu shine samu wani waje inda ke da kai wani korami kuma tare da wato wani tili na ƙasa wanda duk ya kare shi wanda zai zamanto ya gangara wajen kuma idan ya je zai biya bukatar tashi babu abin da zai fatsin mishi ya zamanto ya bata mishi jiki yace ko kuma auha'ilu nakhshin ko kuma wato yaje inda ke da kai rukuki na dabino wanda ya kasha makance shi tsakankanin shi da mutane kina wannan duka me yake karantar da mu yana karantar da mu dai in dai zaka biya bukatarka sawa'un zakka yi kashi ne ko zakka yi wutsari abin da yafi dacewa shine ka nisanci wato inda mutane za su ga al'auraka saboda ganin wani al'aura wani wato haramun ne bane yace qala al-khattabi al-imam al-khattabi yake cewa ta'liqi akan wannan hadisi guda biyu yace fa amara alaihi salatu wassalam wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni bitasatturi ma amkana kaje ka koye ka sha makance kanka da mutane matuƙa kai matuƙar kokarin yanda zaka koye kanka lokacin da zaka biya bukatarka wa alla yakuna qu'udal insani fi barahi min al ardi taqaw ala alayhi absarun nadirin kare zaman to lokacin da kaje zaka dunkusa ka biya bukatarka a samu wasu daga can suna tsinkayen ka ko suna ganin ka kina abin da yake shine ka je ka koye wani waje inda ba wanda yake ganin ka da sawa'un daga gaba ko kuma daga baya babu wanda zai ga abin da ya shahi al'auraka haka Imam an-Nawawi yake cewa wa fi hadal hadith a cikin wannan hadisin min al-fiqh istihbab al-istitari inda qada'il haja akwai wato fiqhun mutun ya zamanto ya dauki dukkan wani wato abin da ya shahi abin da zai iya ya sitirce kanshi yayin da yaje zai biya bukatar shi kina wannan kuskure da malamin ya bayyana mana shine wanda wasu suna abkawa akai zaka ga mutun kan hanya lokacin sallah ne yayi zai yi arwalla ko kuma a'a kawai yana jin hutsari ne kan hanya zaka ga ya fito da al'aurar shi yana hutsari to wannan abu bai dace ba ba karantawa bace ta addinin musulunci sannan kuma ka gani a tsaye zai yi hutsari bai san ba wannan wajen duk da zamu gani ya halatta a wani lokaci kana iya kai hutsari a tsaye saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya je wani jibji na wasu mutane sai ya yi hutsari a tsaye saboda ni saboda jibjin kada ya taba shi ya bata mishi kaya to zan mu zo mu gani yayin taba kaya shi ma kuskure ne wanda yake babba mutun ya zamanto ya je ya yi hutsari hutsarin ya taba jikin shi ko kuma ya taba kayan shi wannan shi ma kuskure ne ala kulli hal yana daga cikin kuskure na biyu da malam ya ambata mana anan shine mutum ya kisitirce kanshi yayin da yaje biyan bukatar shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malam yace talisan abu na uku istihabu ma fihi ismullah shine yana daga cikin kusafuran da muke aikatawa wajen shiga ban daki shine ka gani mutum ya shiga daga wani abu wanda ke da kai sunan Allah a tare da shi haramun ne ka shiga magewaya da wani abu wanda yake dauke da sunan Allah an fahimta to wannan kuskure ne shine malam yace karu haka siyun min ahli al-ilm istihabu ma fihi ismullah sawa'un kana qur'anan aw ghayrihi illa idha khifa alayhi ad-diya wato malamai sun karhanta a samu mutun ya dauki wani abu wanda akwai sunan Allah sawa'un a ce wannan qur'ani ne ko kuma wani littafi ne ko kuma wata takarda ce ko kuma wata zobanya ce dukkan abin da ke da kai sunan Allah ka shiga da shi ban daki malai ce illa idha khifa alayhi ad-diya sai dai idan ka ji tsoron wannan abin zai tozarta babu inda zaka aje shi yanzu misali qur'ani ne a aljihun ka kazo zaka shiga ban daki to sai ka nemi wani waje ka aje wannan qur'ana sai ka shiga magewayenka wata takarda ke da kai a wajenka tana dauke da sunan Allah tana dauke da rubutu wanda ke da kai sunan Allah subhanahu wataala to wannan takarda sai ka aje ta a wani bangare in ya so ka shiga magewaya ka biya bukatarka wani zaka gani bai tantancewa meye a tare da shi ya shiga da shi ko kuma qur'ani na salula ka bude qur'ani a saman salularka kana karantawa sai zamanto ka zo zaka shiga ban daki kuma qur'anin yana bude ka zamanto ka shiga da shi wannan shi ma bai dacewa amma idan ya zamanto baka bude qur'anin ba a cikin kwakwalwar salulan ne yake baka bude shi ba wannan babu laifi kana iya shiga da shi saboda ai kai ma kanka akwai ayoyi ko in kace kwakwalwar ta ba a shiga ba ai ka kai ma baka shiga ba baka shiga magewaya to kuma ai wannan abu ne wanda yake a boye to shine malamai suke cewa ba laifi idan ya zamanto a cikin kwakwalwar salula ne matukar baka bude shi ba to wannan babu laifi ka shiga wato magewaya da wannan qur'ani wanda yake cikin salula malai ce qala ibn hani imamu ibn hani yake cewa sa'altuhu ay imamu ahmad ya tambayi imamu ahmad anir rajul yadkhulu al-khala wa ma'ahu ad-dirahim qala arju an la yakuna bihi ba'as ya tambayi Imamu Ahmad cewa game da mutumin da zai shiga bayan gari tare da wato dirhami, saboda a dirhami akwai wato abin da ya shafi rubutu na sunan Allah. Yace arju Allah ya kuna ba fi bas, yace ina kyautata zaton cewa babu wani laifi akan wani, wanda a irin kudade yanzu idan muka duba kudin Saudiya riyal zaka gani akwai la ilaha illallah a rubuce, to ya halatta ka shiga da ita bandaki? Ne idan zaka shiga bandaki ka je Saudiya ka je haji da kudin ka riyalat sai ka ba wani haji ma, yiwa zaka ba ma in baka san kowa ba, ko kuma duk wanda ka gani ka ba ba. To shi yasa malamai suka ce illa iza khifa alayhi alayhi dhiya, wato idan an yi tsoron wannan abun zai sarwanta. Kawo kudi baka iya zuwa baka ajiye kudi kawai a saman wani abu ka shiga bandaki, dole zai zama toto sai ka samu aljihunka ka fake su a ciki, amma kada ka huddo su a cikin magewaye. Malamai suka ce wannan saboda darura, saboda a cikin shari'ar musulunci ad-daruratu tubiyu al-mahzurat, wato akwai ka'ida ta darura, wani abun da wato aka hana shi amma in darura ta zo babu yanda za a yi, to dole sai a yi hakuri a aikata wannan abu. To ka gani, amma dai matukar kana iya ka ajiye wannan kudi, ko kuma ka ajiye wannan littafi wanda ke da kai sunan Allah, ko kuma ka ajiye wannan alqur'ani inda babu wanda zai gane shi ya tuzarta, kuma kinan ka ajiye shi ka shiga ban daki ka huto sai ka dauki kayanka. Shi sai da yawa wani in ka je wanda suka je Saudiya ko haji ko kuma ziyara ko wani abu makamancin haka, zaka gani a kofar magewayin su akwai irin murare daldal haka, wanda zaka isko ta tawhidiya, wani qur'ani, wani kaza wani kaza, wasu kuma sun huto ya aje qur'ani shi ya shiga ya huto kuma ya manta. Zaka gani su da yawa anan mutum ya aje ko kuma ka ba wani ya aje maka, in ka shiga ka huto ka dauki kanka ka zamanto wato ka dai, amma ka shiga da abu wanda yake da dauke da sunan Allah subhanahu wataala ko alqur'ani, wannan abu ne wanda yake haram. Anan shi yasa malamai suke cewa bancin haka ya ƙara haramcin wato ɗaukar laya. Mafi yawa layoyi da ake miyake rubuta ayoyin alqur'ani ne, zaka ga ana rubutawa ka rata ya ka shiga magewaya, to kaga da me ka shiga da aya alqur'ani, wanda wannan kuma haramun ne. Wanda a tuntuni ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana a cikin hadisi cewa man ta'allaqa tamimata faqad ashraka, dukkan mutumin da ya rata ya laya to ya gama bauta Allah da wai. Abinda karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu shine dukkan neman tsarin da kake, to shari'a ta baka addu'o'in da zaka tsare kanka. Shari'a ta baka addu'o'in, akwai addu'o'i da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in kai su ba abinda zai same ka, irin bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul basir, in kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace so uku ba abinda zai cutar da kai. In ka je waje bakon waje cikin daji kana tsoron ka zamna ka karanta wannan addu'a, ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je daji ya karanta wannan addu'a ya zamna, sai kawai wata kunama ta zo ta buge shi, ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na karanta wannan addu'a amma kunama ta cije, ya ce da ta cije ka kashi zai, ya ce wallahi bai ji ba, shi ma ya yi mamaki. To ka gani tasirin addu'a, irin hasbunallahu wa ni'mal wakil, ba abinda zaka sa gaba ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil face sai Allah subhanahu wataala ya kaudar ma da dukkan wata damuwarka. To akwai azkar, azkarus sabahi wal masa, akwai ambaton Allah da ake na sahi, akwai ambaton Allah da ake na marece, akwai wanda ake yi na dare in ka je kwanci. Rayuwar mutum musulmi wallahi rayuwa ce a tsare, mafi yawa mu ne muka zamanto mun nisanta da Ubangiji, sai zamanto ababe da yawa na cutarwa suna samu. Ka duba ka gani yanda karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a darasin mu da ya gabata, nan huban daki ka shiga da ka huto mi ka ci gufra na ka danmi dan dan takaitaccen lokaci da ka ambaci Allah ba, kenan me yake so? Ko da yaushe shine annabi yace la yazalu lisanuka rataban min zikrillah, kada ka bari wato halshenka ya bushe, ka zamanto halshenka kullun yana danye da ambatan Allah. Wallahi ambatan Allah da zaka yi kana zamni, in zama kake yi a nan fada kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi, ko a zuciyarka ko a hankali kai kadai kake jiyar kuna hira da mutane, wallahi baka san balaran da ake fadi ba. baka san balaran da ake zuba ma. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta sallah, ya dawo ya isko matar shi tana da zai huta tana tana filfiloli, ya je ya dawo ya isko ta tana tana filfiloli. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace tunda na huta ke, yace eh, yace ya san wasu kalmomi da ta faɗe ta su hudu, wannan kalmomi sun yi tana filfiloli da su, sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Annabi yake cewa cikin hadisi yana nan cikin sahih al-Bukhari, annabi yake cewa kalimatani hafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Yace kalmomi guda biyu habibatani ila ar-rahman, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana son su, abin soyuwa ne a wajen Allah. Yace thaqilatani fil mizan, wanda kuma idan aka dora su ma'auninka a ranar tashin alkiyama suna ma ma'auni yauni, ya zaman tuladanka ya karu. Annabi kuma yace ma hafifatani ala lisan, masu sauki ne akan halishi, ba wata gajiya. Menene kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, wannan kalmomi kare. To ka gani dukan wannan mu muka bari sai muka kama abin da yake ba shi ba. Shi kuma duk lokacin da ka bar abin da karantarwa shari'a ta baka, to in ka shiga zakka nemi abu wanda zai baka wahala, ko ne zai baka wahala matukar ka bar wanda Annabi ya karantar da kai. Amma idan ka dauki wanda Annabi ya karantar da kai, sai kaga abin ya zo ma da sauki, ko ni ya zo ma da sauki. Yanzu kaga wanda suke zuwa wajen malamai su zo su ce wani muna so a tashin mana tsaye ayi kaza ayi kaza ayi kaza, tashi tsaye fa babu wani tashi tsaye ba, face ka tashi tsaye da kanka shine babban tashi tsaye. Ka rike addu'o'i a ce ma sai kai kaza dubu kaza dubu 777 da wannan da wannan, kai in ba gani ma ba wannan abin ka sha wahala sai ka gani abin da mada malam zai so ya ce ma a'a ka je ka rike wannan addu'a ka yi ta bila adadi, saboda shi addinin musulunci bai kayyade mana ba cewa wasu abu zaka yi su adadi sama da 100. Duk hadisan da ake rawaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ana rawaitawa cewa shi a majalisi daya yana istighfari su 70, wataran sama da su 70, wataran yace su 100, ba taba yin wuce da 100 ba. Amma ka je wajen wani zaka ji ya baka ka ce dubu zaka yi dubu kaza, kaga abu ne wanda tare da wahala. Shi kuma addinin musulunci addini ne wanda yake da wato sauki. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To ala kulli hal, idan ya zamanto abu da sunan Allah a tare da shi, abin da yafi cancanta yafi dacewa shine ka aje shi ka shiga magewaya ka huto. Idan kuma kana tsoro wannan abin in ka aje shi ya tozarta, ko kuma inda zaka aje shi najisa ke da kai, ba laifi kenan ka lumke shi ko cikin aljihunka inda baka hudo shi bare a cikin wato magewaya. Shine nan Imam Ahmad yake cewa arju an la yakuna bihi ba'as, ina kyautata cewa ba zai zamanto akwai wani laifi akan wannan. Yace innama kariha an yakuna fihi ismullah, abinda dai an kyamaci, malamai sun kyamaci a ce an shiga magewaya da abinda yake dauke da sunan Allah. In a bayyane yake, yanzu zobanya gare ka, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zobanya mai dauke da mi, mai dauke da Muhammadur Rasulullah. Kinan ka gani akwai sunan Allah subhanahu wa ta'ala. To Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zobanya, idan kana da irin ta misali ko su zobanya an rubuta maka Allahu ko kuma wani abu, to wannan yake hudda ka, ka aje ta wani waje ko ka sa ta aljihu sai ka shiga ka huto. Idan ka huto kuma yake dauki kayanka. Ina wannan shine abin da wato yake karantar da mu. Yace aw yakuna maktuban alaihi qul huwallahu ahad, ko kuma abin gashi nan a bayyane akwai wato rubutun alqur'ani kan ayoyi na alqur'ani irin qul huwallahu ahad da sauransu. Bale yace fayukrahu an yudkhal ismullahi azza wa jalla alhala, an kiyamaci ya zamanto an sanya sunan Allah subhanahu wa ta'ala a bayan gari. Ajeban daki ka shiga da wani abu wanda yake dauke da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yake cewa qala al-imam an-nawawi, imam an-nawawi yake cewa wastihabi ma alayhi zikru ismullahi alayhi al-haram makruhu la haram. Yace ka shiga da wani abu a fake wanda yake dauke da sunan Allah abu ne abin kiyama, bai dacewa. Shi yana ganin cewa ba haramun bane, amma a bayyane ka shiga da alqur'ani wannan abu bai dace ba, sai dai in ya kasance kana tsoron tozartar shi. Malam yake cewa qala al-imam ash-shawkani, haka imam ash-shawkani yake cewa qala ba'duhum, wasu daga cikin malamai suna cewa yuhramu idkhalul mushaf al-khala li ghairi ad-darura, wato haramun ne ka shiga ban daki da wasu takardu sawa'un na alqur'ani ne ko littafi wanda yake da daukaje wato ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, ka shiga da su ban daki illa lid-darura, sai dai in darura ce ta kama ba ta yanda za a yi babu inda zaka aje to wannan sai ka shiga da shi ka samu wani waje wanda yake kebantacce ko aljuhunka ka koye shi ko kuma wani kebantacce ka zamanto wato ka aje shi mana yace wa bihaza da wannan ne qalat a'immatul arba'a malaman nan guda hudu imamu ahmad imamu malik ash-shafi'i abu hanifa suke cewa fa in khalafa kuriha lahu zalika illa li hajatun ka an yukhafu alayhi diya wato idan ka shiga da wani takarda wanda take dauke da wani abu na rubutu ko na sunan Allah ka shiga da ita ban daki kana tsoran wato ta tozarta idan ka barta to wannan wato babu lai ala kulli hal kuskure na uku shine mutun yayi gangancin shiga ban daki da abu wanda yake dauke da sunan Allah ko alqur'ani ko wani abu makamancin haka ba tare da darura ba idan kana da inda zaka aje shi ka aje shi sai ka shiga ka biya bukata ka in ka huto ka dauka amma idan ya zamanto babu ta yanda zaka yi dole sai ka shiga da shi to malamai suka ce wannan akan baban darura babu lahi kana iya wato ka shiga da shi ina wannan shine kuskure na uku da malam wato ya kawo mana da fata an fahimta sai malam yake cewa rabi'an kuskure na hudu yace al-kalamu inda takhalli qada'il haja shine yin hira yin zance lokacin da kaje bayan gari kake biyan bukatarka kana sawa'un kana bayan gari ko kuma kana yin hutsari ka ringa zance inda diyawa zaka ga ana samun wasu ya shiga ban daki an zo neman shi yace gani nan ina nan ina zawwa to malan yace alal mutahalli an yakuffa anil kalami mutlaqan sawa'un kana dhikran aw ghayrihi illa li daruratin fala yuraddu salaman wala yujibu mu'adhdhinan ولا يشمت عاطسا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ملكة وأنا المتخلي أن يكف عليه أن يكف عن الكلام مطلقا أكن دكا متمن ليش كما جي ويا زكا بيا بزكا يباين قال يكوكم زكا يهسالي توكا كامي دقي هيرا مطلقا كتا كتا بأسو كي هيرا ba so kai zance kai addu'a ta shiga magiwa ka shiga ka kyale saboda malaman irin malamai masu ruqya suna cewa duk da yawa daga cikin mutane wanda aljannu ke shafansu shine ka shiga magiwa baka yi ba addu'a kuma ka shiga kana zance ko kana waka to nan da nan aljani sai ya kama ka sai ya shahe ka to abin da yake idan ka shiga magiwa aka maka magana kai shiru kada kai mai da maganar nan shi sai koda mutun zai shigo magewaye kina yanzu mu abin da ya fice tanta mutun idan ya shiga magewaye ya rige akwai magewayu wanda ba su da kyaure wani yazo zai shigo magewaye da mutun kaji eh ina ciki da mutun daddama su zaka ji yayi ko kuma yara zaka ji an yi kiran yaro kana ina gadina aban daki to a magewaye ba a yin magana dan mutun ya shiga yana biyan bukata ko hutsari bayya magana shiru yake yi har sai ya huto shine malai yace illa kana zikran aw ghayrihi illa li darurati sai wata darura ta kama kamar yanda malam zai yi mana bayani wace irin darura ce ya kamata kai magana yace fala yuraddu salaman kan wani kai kadai ne a gida ka shi kana gida aka yi sallama kana magewaya ka amsa mishi a magewaya wannan bai dacewa haramun kaga amsa sallama menene wajibi ne idan mutun ya ma sallama yace ma assalamu alaikum kace mishi me wa alaikum salam wannan wajibi ne amma idan kana magewaya bai halatta ka amsa wannan sallamai yace wala yujibu mu'adhdhinan haka baka karban mai kiran sallah idan ana kiran sallah sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu kai mi ka ringa maimaita abin da yake wadi ko ba haka ba to kai ne kana magewaya ka shiga zaka yi arwalla sai ka ji an fara kiran sallah ladan ya fara Allahu akbar to kyale ya zakai kada ka ce Allahu akbar kana magewaya malam yace wala yushammita atisan kada kana magewaya mutun yayi atisha yace alhamdulillah kai kana ciki neman lada ka ce yarhamakallah bai da cewa yace li hadith ibn umar saboda hadith abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa anna rajulan marra ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutun ya shude ya huce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutsari fa sallama alaihi sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama assalamu alayka ya rasulullah fa lam yurid alaihi annabi bai amsa mishi ba wannan sallama kinan me yake karantar da mu idan kana yin hutsari ko kuma kana bayan gari haramun ne ya zamanto ka amsa sallama ko ka yi wani hira idan ka shiga majiwa shiru ake so kai hakka biya bukatarka in ka huto sai ya zamanto ka ma mutum magana sai malam yace qala al imam qala shaukani imam shaukani yake cewa wa huwa yadullu ala karahiyati dhikrillahi hala qada'il haja walau kana wajiban ka radiya salam wannan ya nuna yana mana nuni akan kyamar mutum ya ambaci sunan Allah lokacin da yake biyan bukata ka tube kana biyan bukatarka kana bayan gari kuma ka ambaci sunan Allah wannan haramun ne yace walau kana wajiban ko da abin ya kasance wajibi ne akan ka kamar raddu salam kamar yanda zaka mai da sallama to wannan haramun ne baka zamanto baka yi wannan amsai malin yace qala imamu ahmad ma yake cewa wala yanbaghi lahu an yatakallam bai dacewa ga mutun yana bayan gari ko yana hutsari a same shi yana hira kinan bai dacewa amma an samu kuma wani hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wanka Fatima yashi ta samu wani abu ta sitirce shi sai aka yi sallama akwai wata babba ne shi ummu hani ta zo ta yi mishi sallama ta ce assalamu alaikum sai annabi ya ce ya tambaya wace ce sai aka ce mishi ummu hani ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata marhaban bi ummi hani madalla lale lale da ummu hani to wannan malamai suka ce nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba biyan bukata ba yake dan wani yana iya kawo ma wannan hadisi ya ce ya halatta kai magana a magewaya a wata irin magewaya wanda mafi yawa a zamanin da suna bambanta abin da ya shafi magewayu na wanka da magewayu wanda suke na biyan bukata ko hutsari da bayan gari to malamai suka ce idan waje ne na wanka wanda ba a zuba datti babu wani datti ba laifi kai wata magana amma ba magana ba wanda take da sunan Allah kamar misali kai ne ka zo kana wanka sai aka yi wani ya zo ya ce da mutum sai ka ce mishi eh wane ne wane ne shikenan ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma irin na darura kamar yadda nan malam zai ambata mana yake cewa qala al-baghawi qala al-imam wala yadhkuru Allah bi lisanihi ala qada'il haja wa idha atasa ala al-khala' yahmadu Allah fi nafsi wato kada biyan bukata kana yin bayan gari ka ambaci sunan Allah sai dai mine ko da atisha kai zaka ce alhamdulillah ko kai ta a zuciya kina a zuciyarka kai niyya ka raye cewa kai alhamdulillah ba tare da kai furcinta ba shine malam yace yahmadu Allah fi nafsihi qalahu al-hasan wa sha'bi wa an-nakhai imam al-hasan da sha'bi da nakhai duka sun bada fatawa akan wannan sai yace wa yajuzu al-kalamu li daruratin aw lima la budda min babu laihi amma kuma game da abin da ya shafi darura ko kuma wani abu wanda ba makawa dole sai kai magana ka irshadul a'ma yakhsha alayhi ad-diya yakhsha alayhi min at-taraddi wa ghayri dhalik kamar kai ne akwai wani makahu wanda ya shigo kuma anan akwai wani rami ko wata rijiya kuma ka tabbata gashi nan ya nihi nan wajen kuma bai gani yake ce wane hankali da rami a wajenka wannan babu laifi saboda mi saboda zarura ce idan kabari yana iya fadawa ya zamanto yayi mi ya hallaka ko kuma a'a akwai wasu wanda suke ko yara suna wasa suna kokoyi ko suna fada wanda idan kayi magana tabbas zasu zamanto suna tsoro zasu fasa wannan babu laifi kana iya magana ko kuma wani abu makamancin haka kenan darura in ta kama babu wanda babu makowa dole ana buƙatar magana ka a lokacin malamai suka ce ya halatta kai magana amma sabanin haka nan bai dacewa ya zamanto kana cikin magewaya wato kayi magana yace qala al-imamu an-nawawi yake cewa wa yukrahu an yadhkuru Allah ta'ala an karhanta mutun ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala aw yatakallama bi shay'in qabla khurujihi illa li darura shi ma imamu an-nawawi yake cewa an karhanta ka ambaci suna Allah a cikin magewaya kafin ka huto sai dai in darura ta kama haka nan fa in atisha idan kai atisha hamida Allah ta'ala bi qalbihi wa la yuharrik lisanahu, sai ka gode wa Allah a cikin zuciyarka ba tare da ka wato motsa abin da ya shafi halishanka ba. Ina abinda ake so, ba a so a cikin magewaya kai hira ko ka ambaci sunan Allah ko kai wani zance, in ba darura ta kama ba cewa labudda ba wata makawa sai kai wannan, to wannan malamai suka ce babu lahi kana iya wato kai. Ina wannan shine abu na hudu daga cikin kusakurai wanda malam wato ya karantar da mu wato a wannan fakara. Sai malam yace nabiya adamu stinza adam at-tatawwur min al-bawl, wato shine rashin mutun ya tsarkaka ko ya tsaftata daga abin da ya shafi bayan gari ko kuma mutsari. Malam yake cewa wa kad hazzarana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammata 'adhab al-qabr min minhu. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam marra bi qabrayn fa qala innahuma yu'adhdhaban wa ma yu'adhdhaban fi kabirin amma ahaduhuma فكان لا يستتر من البول الحديث. فعلى المصلي أن يتأكد جيدا أنه قد أزال النجاسة التي على سبيلين قبل قيامه. ولكن توا وقد حذر من النبي صلى الله عليه وسلم كما دا أبن دي شهيس أبتتع دا أبن دي شهيس آلي كوكما باينجل النبي صلى الله عليه وسلم يا سورة أكونا. فقال النبي كتوا تكيم حديثي tanazzahu min al-bawl, kusabtata kusarkata kan kusarkake kanku daga abin da ya shafi hutsari, kusan da cewa fa inna 'ammata 'adhab al-qabr min al-bawl, saboda mafi yawan azabar da ake ma mutun a cikin kabari saboda dalilin hutsari ne. Kaga dalilin hutsari, kai ne ka je kai hutsari ka bari ya fatsin maka, ko kuma kai hutsari baka bari baka idasa ka tashi, kana tashi sai ka ji sauran ya zubo jikinka, to irin wannan shi yake sabbaba azaba a cikin kabari. Ko kuma kayan kai bayan gari baka wanke ba da kyau, ko kuma baka kyatse ba da kyau, ya zamanto ka tashi, to dukan wannan yana daga cikin ababen da yake sa a yi ma mutum azaba a cikin kabari. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tanazzahu min al-bawl, ku tsarkaka daga abin da ya shafi wutsari, ku tsarkake kanku. Da wannan yake nuna mana cewa kenan duk inda ka je zaka yi hutsari ka san a ina ne zaka yi. Abu na farko ka tattare kayanka, in kayanka ne ka tattare ta yanda hutsarin kai ya taba ka, sannan ya zamanto hutsari yanda ake yin hutsari. Zaka gani malaman fiqh suna karantar da mu akwai ladabi na hutsari da bayan gari, saboda ladabi wajen 40 malamai suke kawo. Na san dukkanin mun san ladabin 40 na bayan gari, an san su gaba daya, wanda akwai ka'idodi wanda zaka bi idan ka zo yin hutsari. Kaga mutum ba ka je ba saman hako kai hutsari, kana zuwa hako kana fara hutsari zai fatsin maka ya faffata ka, ya bata maka kawa, ya taba wandanka, duk baka sani ba. Shi yasa dole ka lura. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna 'ammata 'adhab al-qabr min al-bawl, mafi yawa azabar da ake ba mutum a cikin kabari saboda hutsari. Yanzu kai ka je ka yi hutsari, ya zamanto ya taba jikinka, kaga da najasa, baka wanke ba da kyau, ka tashi baka idisa ba, ka tashi ya zo jikinka, ina kai ina sallah, kaga ni kina. Kaga wannan babban kuskure ne wanda ya kamata ya zamanto mu gyara shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah dan Abbas yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn, wal lokaci ya shude da wasu kaburbura guda biyu. Annabi yake cewa innahuma yu'adhaban, yace kun ga wannan kaburbura guda biyu ana yi musu azaba. Yace wa ma yu'adhabani fi kabirin, amma ka ku yi tunani ma wani babban lamari ne wa suka aikata, kamar a ce shirka ga Allah, sun gama bautar Allah da wani, suna yin bokanci, suna zuwa wajen dan tsubu. A'a, sai Annabi yace ba babban lamari bane. A wata riwaya ya zo yace wa innahu lakabir, amma hu kuma babba ne tunda abin da yasa aka yi ma azaba ai ka san ba karami bane. Sai Annabi yace amma ahaduhuma, san da cewa na ɗayan su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kana la yastatiru min al-bawl, baya tsaftata daga hutsari, baya tsaftata daga abin da ya shafi hutsari. Da yawa zaka gani in ka zo hutsari so ake ka saki wandan ka maraka, kada ka zamanto kai thank you da ka zo kawai a tsaye kai huda farmeci kai hutsari. ka gani ma yarka baka sake ta ba la Allah sura zai tsaya lokacin da ka ida ka wanke ya zaman to ka je ya zubo baka a jiki kuma ka je ka ce zakai sallah akan wannan ko kuma kai ne ana iska ka zo iska tana yin gabas kuma ka kalli yamma kake hutsari ka san kai ma ina kai hutsari duka jikinka zai zubo ke sa malamai suka bada akwai ladduba in ana iska ga yanda zakai in ka zo wajen hako ga yanda zakai in ka zo wajen rere ga yanda zakai in ka je waje kaza ga yanda zakai ko a tsaye zakai hutsari akwai yanda zakai wanda idan ka duba irin kasashe wanda suka ci gaba wajen hutsari na tsaye zaka gani direct da aka zo wurin an yi shi ta yanda da kai hutsarin ba ya fasu ba kuma kai tsaye kana yi yana huta kana yi hutsarin yana huta duk da kuma da kariya an sa kariya ta yanda wani ba ya gaba al'auraka amma kai ne kan titi kawai ka zo ka hudu al'aura kana hutsari kaga wannan kana cikin wancan bayani da muka yi na farko cewa kana bari wani ya ga al'auraka wanda bai dace ba kuma wani ya ga al'auran wani kinan malan nan yana nuna mana ka tsarkaka daga abin da ya shafi hutsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa'annan kaburbura ana musu azaba san da cewa ba da wani abu babba ne ake musu azaba dayan su ya kasance bayya tsarkaka daga hutsari idan yayi hutsari bai wankewa da kyau bai kyatsaya da kyau sai ya bari ya ringa taba shi dalilin wannan ake mishi azaba yanzu a cikin kabari shi yasa himala yace fa'alal musalli abinda yake ga mai yin sallah an ya ta'akkada jayyidan ya zaman do ya karfafa ya tabbatar da cewa annahu qad azalan najasa cewa wannan najasar da yake hudda ta hutsari ko bayan gari cewa ya tsaftata ya hudda ta gabaki daya allati ala sabilaini qabla qiyamihi wadda sawa'un daga hutsari ne yake ko bayan gari kafin ka tashi zaman to ka tsaftata daga wannan malai cewa kadhalika yadkhulu fil istibra wal istinzah ibqa'u rashashatil bawli al mutatahir yace wannan kuma yana shiga daga abin da ya shafi tsaftata shine ittiqa'i rashashil bawli al mutatahir wato irin wannan hutsari wanda yake fatsuwa kaga in ya fatsu maka dole kai kula ya fatsu mini to in zo in wanke wanda mutanen da kafin shari'a musulunci ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne aka saukaka mana idan hutsari ya taba ka zakai mi zaka wanki su in hutsari ya taba su ka san mi suke sai ka gurje wajen yayi jini kai yanzu da haka ake yi ai ka san da wani shi jikin shi babu wajen tabawa Allah subhanahu wataala ya kare kuma da yace wa an yatakhayyara makanan layyinan ka samu waje wanda yake da taushi wanda idan kai hutsarin ba zai fatsin maka ba liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turkil hadith as-sabiq saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yace amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min al-bawl saboda ɗayan su baya tsaftata daga abin da ya shahi wato hutsari bale yake cewa qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar yake cewa kaza fi aksari riwayati fa ala al-aksari al-ma'ana al-istibra' alla yaj'al bainahu wa bain bawlihi sitratu wato ya zamanto a mafi yawan ruwayu sun zo al-istibra cewa ka zamanto ka sanya wato shamaki ta yanda hutsarin nan da za ka yi ba ya fatsin maka ba zai dawo maka ba ya'ani la ya tahaffas bai ya zamanto wa ya fatsin maka ka kula kenan da kyau fatawafaqat ruwayat wa la yastanzihu li'annaha min at-tanazzuh wa huwa al-ib'ad idan malam shine ya gama ma ruwayoyin wata ruwaya ta zo istibra min al-bawli wata ruwaya ta zo al-istinzaha wato min al-bawli idan shine malam ya gama mana wato ruwayoyin guda biyu idan wannan shine abu na biyar game da abin da ya shahi kuskure da ake aikatawa shine wato rishin tsarkata ko rishin tsarkaka daga hutsari ko daga bayan gari abin da yake mummuni lokacin da zaka yi arwala ka je zaka yi hutsari to ka zamanto ka tabbatar da cewa babu abin da ya rage amara ka duka ka hutar da wannan hutsari saboda idan ka bari ya taba ka baka wanke ba wannan yana daga cikin sabubba wanda suke sa a yi ma mutum azaba kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi insha Allah nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatunmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين